sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yako Makeri. A jiya Juma'a, shugaban Amurka Joe Biden ya je majalisar dokokin kasar ta Capitol Hill, inda ya lashi takobin cewa ƴan jam'iyyarsa ta Democrat za su tabbatar da dokoki akan manyan ajandar gwamnatinsa na inganta gine-gine da yaƙi da sauyin yanayi, bayan wani rikicin jam'iyya da ke barazana ga waɗannan ƙudurorin. Ko a cikin minti shida, ko sa'a shida, ko kwana shida, ko kuma mako shida, sai mun tabbatar da waɗannan ƙudurorin. Biden yana faɗa wa manema labarai yayin da yake barin wata ganawar karan kansa da 'yan Democrat a majalisar wakilai. 'Yan majalisar dokokin na Democrat sun samu saɓani akan kujerin bai ɗaya na dala tiriliyon guda na gine-gine da kuma dala tiriliyon 3.5 na kashe kuɗin gwamnati da kuma kujerin sauyin yanayi. Majalisar dattawa ta tabbatar da kudirin gine-gine a wata ƙuri'a a watan da ya gabata, inda 'yan Republican 19 suka karu da 'yan Democrat 50. Wani farar hula mai suna Awal a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya yakan duba lafiyar makamansa kafin ya fita dare ya je sintiri. Ya ce ya yanke shawarar ɗaukar makami ne domin kare iyalinsa saboda gwamnati ta gaza ba su kariya, in ji Awal, wanda bai yadda an ambaci sunansa da ainihi ba, kamar yadda sauran 'yan aikin sa kai a ƙauyen suka yi saboda matakan tsaro. Awal dai yana cikin wata ƙungiyar matasa 'yan sa kai masu ba da tsaro da suke ƙoƙarin kare unguwarsu daga 'yan bindiga da masu satar mutane waɗanda suke kawo hari a kan babura da satar dabbobi kana suna tafkata asa. Jihar Kaduna dai ta kasance babban dandali na tashin hankali da ke addabar Najeriya, ƙasa mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa wa Prime Minister Habashe cewa ƙasar ba ta da hurumin koran jama'ai 7 na hukumar aikin jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya. A jiya Juma'a ne Guterres ya faɗa wa shugaban na Habashe cewa duniya ba ta yi na'am da shawarar Habashe ba na koran manyan jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya, a cewar mataimakin kakakin Majalisar Ɗinkin Duniyar Farhan Haq. Haq ya ce ofishin lauyan Majalisar Ɗinkin Duniyar ya aike da sako zuwa ga ofishin jakadancin Habasha a Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York a jiya Juma'a cewa duba da matsayin da daddiyar doka, ayyana ba a buƙatar wasu jami'ai ba zai yi aiki ba akan ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya. A shekaran jiya Alhamis ne dai Habasha ta sanar da koran wasu jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ta ba su sa'o'i 72 su bar ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Habasha ta zargi mutanen 7 da shishigi a cikin harkokin ƙasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafafen yaɗa labarai da dama a Afghanistan suka samu wasiƙa daga ƙungiyar Taliban a wannan mako dauke da umarni, ciki har da yanda ƙungiyar take so a bayyana ta yayin ɗaukar labarai. Wasiƙar da muryar Amurka ta samu na cewa kowace kafar yaɗa labarai ta ambaci ƙungiyar da sunanta a hukumance, kana su daina ba da ƙwarin gwiwa ga matasan ƙasar suna barin ƙasar zuwa ƙasashen waje, kar kuma a yi da'awar kowane addini baicin musulunci. An gindaya waɗannan umarnin ne a cikin wasiƙar da aka aiki a ranar 25 ga watan Satumba ga manyan kafafen yaɗa labarai a faɗin ƙasar, wanda ƙaramin ministan yaɗa labarai da al'adu Zabihullah Mujahid ya sanya mu hannu. A ƙarshe, bayan wani taron koli ta yanar gizo akan COVID-19 game da rata da ake samu wurin raba rigakafi a duniya a wurin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a makon da ya gabata, shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da ƙarin tallafin allurar rigakafi miliyan 500 na Pfizer ga ƙasashe masu ƙaranci da matsakaitan tattalin arziki, lamarin da ya kai adadin tallafin rigakafi da Amurka ta yi alƙawarin badawa zuwa biliyan guda da miliyan 100.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, barkamu da sake saduwa a cikin wani shirin mu na bari ya huce,
wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani.
Lafiya kalau baba ya aka ji ya sanyi sanyin nan da ake
to mun gode wa Allah sanyin sanyi da sauki ya mutanen Washington DC
a Washington lafiya kalau ya yan New York
wallahi New York alhamdulillah ga mun nan kai dai
kun sha zanga zanga makon da ya gabata
eh wallahi ka san wannan babban taron kolin majalisar ɗinkin duniya abinda ya gada ke dan haka zaka ga ƴan kasashe da dama suna wannan zanga-zanga dan saboda abi koke da suke da su
eh to na ga zanga-zanga ta ƴan Najeriya ta tsufa hankali kenan a wannan karan
eh kwarai kuwa to sai dai mu yi addu'a da Allah ya zauna da kasashen mu lafiya ya zauna da duniya ma baki ɗaya lafiya
to amin ya Allah baba amin ya Allah
to madalla sarbinu bar mu faro da wannan gaisuwar tayyib murna zuwa ga iyalan malam Ibrahim Wakil da Alhaji Muhammad Modu mai kwana kinan na aure ƴaƴan su injiniya Muhammad Ibrahim Wakil da ya gana Muhammad da ake ce mata ya gasi wanda za a daura auren a yau kenan biyu ga wannan watan Oktoba. Za a yi a Dalori Dangote Foundation House number G4 kidan Hausari babban yali mai guguri jihar Borno. Ban sani ba babban layi ne ko babban yali ne, yali ne daga an rubuta. To Allah ba da zaman lafiya da zira a ɗanya ba.
Allah sarki, Allah saka mana dira ba. To baba sai kuma sakon taya muna ga wani ɗauren aure da aka yi jiya Juma'a wato ɗaya ga wata, wato ango Mustapha Muhammad Sule da kuma amaryarsa Umma Salama Umar Ma'aji. To da aka mai da nace da aka yi a jiya Juma'a, Ubangiji Allah ba su zaman lafiya da zuriya ɗaya ba.
To sai kuma gaisuwar ta'aziyya da za mu mika zuwa ga Za'imul Harkati Tijjaniya na kasar Ghana, wato Sheikh Abdulwadud Harun Muhammad Atijani Sisi Zaman, na rasuwar ƴar uwarsa Hajiya Ainahu da Allah ya mata cikawa a wannan mako. To muna fatan Allah ya jikanta da rahama ya kyauta ta koma da sauran margaya baki daya.
To amin ya rabbi.
Ta'aziyya zuwa ga ainihin iyalan gidan Alhaji Haruna da gidan Liman Ciroma a birnin Kumasi. To sai kuma gaisuwar taya burna na sabon sarkin Yarbawa da aka yi Alhaji Baba Aliyo Alawo, wanda aka ɗauka shi sarkin Yarbawa jihar Ashanti a cikin wannan mako. To Allah ya taya sarki, Allah ya ba sarki lafiya shehu. Wannan gaisuwa ce ta musamman.
To Allah ya taya roƙo.
Amin summa.
Daga Aisha matar Hussein Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ta yi sallama, ta ce dan Allah a tsira mata da gaisuwar ta zuwa ga Jamila da Fatima dan Ado Salati goma ga Annabi da Maimuna Aliko Auta kafinta da Alhaji Mele Yusufari da Baba Gana Alhaji Nuciya wacce kal da kuma mai gida na Hussein Dangote da Sadiya Yar Fulani dake Afghanistan da Zainab Bahari da Hayya Nguru
da yana matar Garba Sabiura da wato Gashuwa da Usaina Alhaji Umar Fueba Gashuwa da Amina A Adam Gashuwa da iyata Aisha Umaira Usaina Dangwata da Hansatu Malla Janani da Lari da Zainab Musa Wada da Aisha Musa Wada da Ibrahim Musa Wada duk daga bayan Laji na jihar Filato da fatan kowa yana lafiya.
Amin suba amin. To sai kuma wannan gaisuwa daga Aliko Auta Kafinta Yalwa da jihar Akwati bayan Laji jihar Filato. Yace ku mika min gaisuwa sada zuwanci zuwa ga Bashir Tera lafiyar bari-bari. Sai kuma Usaini Dangote da matansa Aisha Karasu a jihar Yobe da JT Love di Kaduna da Umar Garu gindin Akwati da kawo mai ruwa Bajoga da yawo Lukujere Shawu da Ado Salati Goma ga Annabi da matansa Jamila da Fati da Saratu da Yakubu Bello Lukujere Boman da Audu Direban Jefa Makoni.
To babas sai kuma gaisuwa a bari ya huce da ta fara da cewa ina gaida malam baba ya ko makere da malama alheri Kirsu Abdu da mai martaba sarkin Gombe Alhaji Abubakar Shehu Abubakar na uku da mai martaba sarkin Funtuwa Mu'az Muhammad Bayranga da Alhaji Atiku Abubakar da Baffa Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers daukacin masu sauraron ku daga Alhaji Abubakar Jibrin Dango Saudan Latin Funa Kai.
To sai kuma wannan gaisuwar Sada Zumunci da ta fito daga Mahmudu Salu Gaura na Moda Zamfara. Yace gaisuwa a bari huce zuwa ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai kuma gaisuwa zuwa ga Barista Junaidu Aminu Gaura babban lauyan gwamnati kuma kwamishinan shari'a na jihar Zamfara da Alhaji Sanusi Walin Gaura na Moda da Mustapha Haruna Gusau baban Aslamiya da Honorable Ubaidullah Yahaya Kaura da Honorable Hafiz Balarabe Gusau da Ofisa Musa M. Lawal Gusau da Alhaji Mele Yusufari da Malam Tsoho mai wankin hula Kaura na Moda da Mubarak S. Yaki Gusau da Alhaji Ado Khalifa Kaura na Moda da daukacin 'yan majalisar shayi da ke masallacin Juma'a Kaura na Moda da fatan suna cikin koshin lafiya. Mai gaishe ku Mahmud Salu Kaura na Moda. Yeah. To madan lasar filu da fatan an shakata da wannan wakar.
Ah, kware da gaske tunda ba na ga kanka sai rawa yake. Ban sani ba ko ni ka dan ji dadin ta ne da safan nan.
Ko kuma gengedi ne.
Eh, ko wata shine eh. To ba ga wata gaisuwa ta fara da sallama ta ce ina gaida mahaifina Alhaji Haruna Dabba da matata Aishatu Muhammad Adam da Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau na wazirin Adamawa da Alhaji Abdullahi MD na gidan biski shugaban masu sauraron Progress Radio Gombe da Amini na Halidu Muhammad Musa Bajoga da Cindo Kwasa-Kwasa mai kaji Bajoga da ɗan jarida Usman Abubakar Usmaniya na Progress Radio da Hassan Lawan Koli da Andy Po mai ruwa da daukacin masu sauraron ku daga Baffa Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers daga jihar Gombe.
To sai kuma sako gaisuwa na fatan alkhairi zuwa ga Alhaji Baffa Kawu Hamma Turakin Kuja Kai da Alhaji Abdullahi Jama sakataren Ifad Kukuri da Alhaji Sulih Nayashi Turakin Sangaru Bajoga da Dr. Sa'idu Sani Badigo da Alhaji Musa mai dan kunne lafiya da Alhaji Inusa Muhammad Magayakin Fika da Alhaji Buladada Potescom da dan adda mai Petro Taranka sako daga Alhaji Haruna Bibi Waitar Masuwa da Alhaji Adamu Sarkin Sagaru Bajoga. To sai kuma sakon Ahmadu Manager Bauchi daga Bauchi Ngwakar Rufi Madaki yace zuwa ga sashen Hausa na gidan radio VOA filin Abar Yahuce VOA Hausa kumika men sakon gaisuwan alkhairi zuwa ga Ubandoma na Bauchi Alhaji Nasiru Mu'azu dake ungwan Bakaro a Bauchi da magema sarkin yakin Bauchi hakimin kasar Lame Alhaji Aliyu Yakubu Lame dake garin Gumau a karamin hukumar Turo na jihar Bauchi da sarkin motar sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lame a ungwar Karofin Madaki wanda yake a gidan sarkin yakin Bauchi da Duyuman Bauchi Alhaji Bashir Yakubu Lame dake gidan sarkin yakin Bauchi a unguwar Karofin Madaki da kuma Malam Bello Adamu Kashuri malami a kwalejin ilimi na Ibn Abbas dake da matsuguni a sakandaren comprehensive a Bauchi sai kuma Hajiya Lauratu Hassan Bashir wanda ake kira da Hajiya Lauratu Banga dake Bauchi unguwan Kofar Idi gidan Tafida Bauchi da CP mai jama'a Yakubu Lame na hukumar jarin tarbiya na kasarreshin jihar Bauchi sannan a ƙarshe da Honorable Buhari Sallau Hajimin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a bangaren gidajen radio da talabijin dake aiki a fadin shugaban ƙasa na Aso Rock a Villa a Abuja dan asalin jihar Bauchi unguwar Malam Goje. To da fatan duk suna lafiya. To sai dai Sarfilu Ajiya Grace Alheri ta cika shekaru 60 me zaka ce mata
shekaru 60 a sai dai mu ce
shekaru 60 chim chim chim
to you lalle ba zai na baka ka mutu wakar safar
ai muriya ce wannan muriya naka indai a waka ne ban saban ka sha ruwa da shi ba
baba bana sha ruwa ba da waka
kai dai muriyar ka akwai dadi da labarai amma da waka to muna addu'a Allah kara ma alheri lafiya ya kara yawan shekaru nan gaba kuma
amin ya rabbi
lalle ramu to Allah raya ta masu shekaru 60
eh a kware da gaske to su
to Allah raya anti
to amin
to Sarfilu yanzu mun kai gabar kuma da zamu ji wato hira a yau hirar daga bakin mai hirar zamu ji hirar a don haka na san ka kasa kunninka kuma ka gyara zama ka gyara kunninka ka saurari wannan hira
to baba
yanzu bari mu gayyato Musa Garo ya shigo da hirarsa
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria yau wani labarin wani bazan zagi ne ya je Kano To shi dai wannan bazazzagi ya dauki kayan shi ya tafi Kano ya je irin wayayen bazazzagin nan. To daga nan cikin tun daga nan Kaduna zari an ga mai cewa to ka ba a hankali fa idan ka shiga Kano akwai matsalolin da zaka iya fuskanta. To amma mutumin nan yace ai shi yafi karfin Kano shi mai gidan Kanawa ne. Yana zuwa nan yana shiga sai ya dauki kudin shi naira 200,000 sai ya rarraba su ya dauki 50,000 ya sa a cikin safa ya dauki 50,000 ya karasa a wancan safa sai ya sa 50,000 a daya a jihu na kubi daya a jihu a daya. To da aka tashi nuna mai abin din da bai gane ba kawai yana shiga cikin Kano akai aka taru ya kara shiga kawai ya zo ya nemi kudin nan akai ake nemi kudin nan ya rasa su. Ana tashi sai ya zo ya samu wasu mutane ce kaga fa Kanawa duk inda ya je sai an mai sata. Sai wani mutum ya fito ce dan waye barawo. Waye barawo a nan gurin ka dauki mutane da barayi ne a nan gurin. Kawai malam ba zai ce da wani bakaro kai mutum ya sharara mai mari. Bayan ya bare shi a nan gurin fa shi da nan gurin sai wani mutum ya zo ya ce mai malam me aka yi maka ne? Sai ya ce malam me sunanka ne? Sai sunana Malam Abu. Malam Abu me aka yi maka ne? Sai ya ce wallahi an yi musata kuma na yi magana a Kano an bare ni. Sai da sai wani sai yake cewa to Malam Abu ka yafe mana? Sai ya ce to wanne ne zan yafe? Kuma bayan ga sata kuma ga mari to me zan yafe a ciki? To daga nan sai wani ya lallaba shi kuma sai ya ɗauka shi aka tafi aka je gidan wani mutum wai za a duba mai a gane cewa shin na jikin shi ne suke mai sata ko kuma a'a wanda suka taho ne ko kuma a cikin Kano ne aka yi mai sata? Shin ma wanda ya sata ba Kano ne? Nan dai aka ƙara cewa ya kawo kuɗi ya ce to in dai ba shekaru na zan saida ba in dai ba kaina za ku saya ba ni ba ni da ko jiji kuɗin bota ma wallahi an taimaka mu wayo Allah Kanawa. Ne muku fatan alheri da matan za ku tashi lafiya Alhaji Musa Garo babu ya kuma ƙari da Grace Alheri Abdu kan ji wani takaitaccen labari na wani bazazzagi da ya shiga Kano ina ganin ya waye a tashi lafiya.
Sannu Muhammad zakwato kyakkyo.
Ida bazazzagin sa
lalle ya je kan wani wurin kan wannan wato abun da ya fara daukan wato aka tafi shi ne abun da bani madaniya shi ne wai to me za a je a wani duba wai a ga wai Abu Bakar ne ma sa ta koma Kano
to ni dai da ba mu je irin na papa lolo ne aka dan kwatanta masa
eh Allah
aka yace masa
dan kudaden na ruwansa da Bakano ne kowa Bakano bane ba
to na san ba zazzagawa za su yi shiri za su yi tajajin mai da martani
ta kware da gaske aya
ka yawa don haka ku shirya to na ga malam Juni ta da daga mana hannu dan haka a badadin
Sarfil Hashim Gumel
Baba ya kuma kiri ne muke sallama da ku a huta lafiya assalamu alaikum
man zakwato kyakkyo
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da ma sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu da za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.